sallam ya daraja Qudus ya maida shi al-qibla kasancewar shine masallaci na biyu a wannan duniya. Hujja ta uku ita ce hadisin da ke sahihul Bukhari da sahihu Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid, ba a shan damara a ce za a tafi ziyaran wani masallaci a wannan duniya in ba masallaci uku ba. Mutum ya shirya tafiya saboda zai je wani gari da nufin ya ziyarci wani masallaci, babu shakka haramun ne in dai ba ɗayan masallacin nan uku ba. Sai fa in za ka ziyarci wannan masallacin a dalilin ka halarci darasin wani malami da yake gabatarwa a masallacin, kaga neman ilimi ne zai kai ka wannan gari, neman ilimi shi zai kai ka wannan masallacin, nan babu laifi. Amma ka yi nufin tafiya wani masallaci saboda wata ibada, haramun ne in ba ɗayan masallacin nan guda uku ba, in ji annabi Muhammad. Manzon Allah ya ce al-masjidul haram, masallacin da ke Ka'aba mai alfarma, masallacin da ke Makka shi ne Ka'aba mai alfarma, wa masjidul rasul, masallacin annabi Muhammad wanda ke garin Madina, wa masjidul aqsa, sai masallacin Qudus. Waɗannan masallacai guda uku an ba da damar musulmi ya shirya tafiya saboda ziyartansu, don ku babu shakka akwai albarka ga wanda ya haka. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyya a cikin Majmu'u Fatawa mujallad na 6 shafi na 27 yace wattafaqal ulama, malamai sun yi ittifaqi, babu wani malami wanda aka samu fahimtarsa ta saba, ittafaqa ulama'ul islam ala istihbab as-safar ila baitil maqdis lil ibadatil mashru'a, malaman sunna kab sun yi ittifaqi akan cewa abu ne mai kyau, mustahabi ne musulmi ya tafi masallatai uku din nan saboda yayi ibada, wanda hakika wannan wata sunna ce wanda mutane da yawa ba su kulawa da ita a yanzu. Mukan yi tafiya mu je Makka, mukan yi tafiya mu je Madina, amma ba ma tafiya Qudus. Ittifaqan malaman sunna sun ce abu ne mai kyau musulmi ya kai ziyara ɗayan masallacin nan guda uku, ya kai ziyara masallacin Ka'aba, ya kai ziyara masallacin annabi Muhammad, ya kai ziyara masallacin Qudus, saboda yin ibada a cikinsu kaman sallah, kaman addu'a, kaman zikiri, kaman karatun Qur'ani, kaman al-i'tikaf, matukar zaka hada da azumi a kowane lokaci. Wannan abu ne wanda babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna a kansa. Akwai ma hadisin Huzaifa wanda ke cikin silsilatu sahiha mujallad na 6 shafi na 667 inda ya ruwaito hadisin annabi Muhammad, manzon Allah yake cewa la i'tikafa illa fil masajidi thalatha, babu i'tikafi in dai ba a ɗayan masallacai uku din nan za a yi shi ba. Wannan mas'ala ce da ta samu muhawara a tsakanin malamai tun zamanin farko, shin ana iya yin i'tikafi a wani masallaci koko sai waɗannan masallacin guda uku kadai da annabi ya ware? Da yawa malaman sunna sun ce babu laifi kai i'tikafi a wani masallaci, amma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya killace guda uku din nan. Ala kulli halin, abu ne mai kyau idan kana da hali kai kokari a gani kafin ka bar duniyar nan, yi kokari ka samu ziyartan guri uku din nan masu albarka. Don haka Al-Qudus wuri ne da ke da daraja wajen manzon Allah, shi yasa lokacin da ya koma Madina ya fuskance shi da ibada. Akwai hadisin Abdullah ibn Amr yana cikin Sunan Tirmidhi hadisi na 692, Sunan Ibn Majah hadisi na 1408. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace inna Sulaiman ibn Dawud alaihi salam, annabi Sulaiman lamma bana baitul maqdis, ya gina masallacin Qudus. A lokacin da ya gama ginin masallacin Qudus, sa'alallahu azza wa jalla thalatha, ya tambayi Allah madaukaki, ya roke shi halalan salasa ya bashi abubuwa guda uku. Annabi Sulaiman ya gina masallacin Qudus, bayan ya gama gini sai ya yi addu’a, domin duk sa’ilin da ka gama wani aikin kwarai babu laifi ka dora da addu’a. Sa’alallahu azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu, ya roƙi Allah maɗaukaki ya bashi muwafaka duk sa’ilin da zai yi wani hukunci a tarar da wannan hukuncin babu kuskure, tunda shugaba ne. Harfa in zai yi wani hukunci cikin al'umma, to Allah ya taimake shi a samu wannan hukuncin bai kauce matsari na Allah maɗaukaki ba. Yana roƙon Allah wannan bukata tashi Allah ya biya masa, fa'utiyahu, annabi ya ce sai Allah ya bashi. Don haka annabi Sulaiman duk sa'ilin da ya wani hukunci, duk inda ka kai ga iya bincike za ka tara hukuncinsa bai kauce ma shari'a ba. وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ, yace ya Allah ina roƙonka ka bani mulki wanda har duniya ta ƙare ba za a ba mu wani dan adam ba, ni kadai za a ba mu irin wannan mulkin. Wannan ya taho a cikin Al-Qur'ani, qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sai da ya gina masallacin Qudus, sannan ya yi tawassuli da wannan aikin nashi, ya roƙi Allah maɗaukaki ya bashi mulkin da ba za a ba ma wani ɗan adam ba har ƙarshen duniya. Wallahi yana da kyau mu gane akwai bambanci tsakanin tawassuli a bayan an gama aiki da tawassuli kafin a yi aiki. Jama'a da dama suna kuskure a wannan fage. Mutum zai ƙirƙiro ibada, nufinsa Allah ya biya masa wata buƙata a dalilin ibada. Wannan ya saba ma ɗabi'ar salafus salih. Abinda salaf suke yi shine su shirya ibada domin Allah, bayan sun yi ibada sannan su yi tawassuli da wannan ibada, ba wai su shirya ibadan domin duniya ba. Allah shi sai mu gane bambanci. Ya gina masallacin Qudus, yayi tawassuli da wannan aikin, yace Allah ka bani mulkin da ba za a ba mu wani dan adam ba har zuwa ƙarshen duniya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace fa'utiyahu, sai aka bashi, an bashi mulki. Fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatin kull banna'in wa gawwas wa akharina muqarranina fil asbab wa akharina muqarranina fil asfad hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Kuma nan duniya kenan, ya samu mulkin duniya. Allah ya ce a kiyama, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, ashe kana iya samun duniya kuma ka samu lahira. Ya roƙi Allah maɗaukaki ya bashi mulkin da ba za a ba mu wani ɗan adam ba. Allah ya amshi addu'ansa. Sai ya roƙi Allah maɗaukaki, in ji manzon Allah, وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد, يا ƙara ginin masallaci, sai ya roki Allah, Allah ya atiyahu ahadun la yanhazuhu illa as-salatu fihi. Ya Allah, duk mutumin da ya bar gidansa da nufin yazo masallacin nan da na gina na Qudus, to ina roƙonka an yukhrijahu min khati'atihi ka yawmi waladathu ummuhu, wanda duk ya taho Qudus da nufin ibada, Allah ka fidda shi daga zunubi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, tamfar ranar da ya zo duniya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa a'tahu isnatayn, Allah ya amshi addu'ansa guda biyu, bai karbi na ƙarshen ba. An bashi muwafaka, duk sa'ilin da ya hukunci yana dacewa da gaskiya. An bashi mulki wanda babu dan adam da zai samu irinsa har ƙarshen duniya. Amma addu'a ta ƙarshe, manzon Allah ya ce nahnu narju an takuna lana salisa, al'umma ta ne muke fatan wannan na ukun za su cimma moriyarsa. Su waye al'ummar annabi Muhammad? Su ne musulmai. Ashe wannan addu'a ta annabi Sulaiman Allah ya amshe ta, amma lokacin aikinta shine bayyanar manzon Allah. Don haka ka'ida ce, duk sa'ilin da musulmi ya bar gidansa a ko ina yake a duniya, ya ziyarci masallacin Qudus, Allah madaukaki yana gafarta masa zunubansa baki daya. Hadisin ya inganta, yana sahihu sunan Tirmizi hadisi na 692, sunan Ibn Majah hadisi na 1408. Kaga wannan wani dalili ne mai karfi da ke nuna darajar wannan gurin. Sannan na shida, dalilin da yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake daraja masallacin Qudus, bayani na biyar kai. Saboda kafin yayi hijira ya zo Makka da shekara uku, shekara biyu da 'yan watanni, domin yana cikin shekara ta 11 a garin Makka, Allah ya turo dan sako gare shi yana bukatansa a saman 7. Wannan shi ake ce ma al-Isra'u wal Mi'raj. Duba sahihu Muslim hadisi na 172, hadisin Abu Huraira, hadisin Abdullah ibn Abbas, riwayar al-Imam Ahmad bin Hanbal a cikin al-Musnad mujallal na farko shafi na 309, hadisin Jabir yana sahihu al-Bukhari, sahihu Muslim. Sahabban Annabi Muhammad da yawa sun bada labari. Duba sahihu al-Jami'i Saghir, hadisi na 215. Manzon Allah yana zaune sai ga mala'ika ya taho, yana daukan sa ya kai shi dakin Ka'aba. Sai da aka kai shi Ka'aba, aka wanke zuciyar manzon Allah. Daga nan sai aka tafi da shi masallacin Qudus. Wannan abu ya auku kafin Annabi ya yi hijira zuwa Madina. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. kaga sai da aka kai Annabi Muhammad masallacin Ka'aba, sannan aka dauke shi daga masallacin Ka'aba aka kai shi masallacin Qudus. Wannan shi ake ce ma al-Isra, al-Allamatu Sa'di a tafsirinsa مجلد نفذ شافي ندري بيود همسن ده تقوص يتشي ينزه تعالى نفسه المقدسة ويؤذمها. الله ده كان سيكي تسارك كان سيكي جرم مكان سا. سبحان الذي أسرى بعبده ساركي ياتبت قوانن ده يتو كباوان سييت فيه اندري ده شي وايه وان ده يوان نم ايكي شيني الله كاقا الله كي يبون كان سا ده كان سا لأن له الأوصاف العظيمة، لأن لله تعالى الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة. وترحم أتيمي جرمان قس كده أكيم النبي محمد لوكا چند أكد وكيشي دقا مثل الله چين كعبا أكا كيشي مثل الله چين قدس الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو المساجد من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء. العلامة السعدي يتي قدس مهداتي تأنباوان الله سيقع شأن كيمن زن الله. هدوب صحيح سنان الترمزي حديثي ندوب أكود دليدي دتلاتين دليا أنس يباد لاباري يتي أتي بالبراق سيأك كاوو من زن الله وتدبى أنا كيران تألبراق. حديثي نيائن كان تباب شكا أقوان نندبى وتدبتي ana kiranta al-buraqu. Akwai riwaya ta al-Imam Muslim da ta siffa wannan dabbar, ta siffanta wannan dabbar, aka ce abyab farace ita wannan dabba, tawilun tana da tsawo, fawqa al-himari wa duna al-bagla, ta dara jaki bata kai al-fadari ba, amma dabba ce wadda dan adam bai ganinta, halitta ce ta Allah madaukaki kuma ba mala'ika bace. Al-buraq dabba ce, malamai da yawa suna cewa dabban nan ita kadai ce Allah ya halitta a duniya, halitta ce guda daya ita kadai. Ya ka duba an-nihayatu fi gharibil hadisi wal athar mujallal na farko shafi na 120, Ibn al-Athir yace summiya bidhalika, abinda yasa ake kiranta al-buraq mai walqiya, linusu'i launihi, saboda wato kyan launinta wa shiddati bari'ihi, da tsananin kyalli da take yi, shi yasa ake kiranta al-buraq. Inji Ibn al-Athir wa qila li sur'ati face da take da saurin gaske tafiyanta saurinta yana kamar walkiya don haka ma aka ari kalmar albarku aka yi mata suna da shi an kawo ta inji Anas bin Malik muljaman musuraja an sanya mata linzami an dora mata siddi an kawo ta ga manzon Allah ga mala'ika Jibrilu na gefe a kanta ne annabi zai yi tafiyan nan daga makka zuwa kudus fastas'aba alaihi Anas bin Malik yace sai wannan dabban ta yi tutsu ga manzon Allah bi ma'ana wato ta bijire wa manzon Allah tana ta kin manzon Allah ya hauta me yasa ba ta son annabi Muhammad ya hauta lokacin da take haka nan malamai suka ce fa ma rakiba domin abin da yasa an samu dadewan zamani tsakanin lokacin da annabin karshe ya hauta da lokacin da annabi Muhammad zai hauta an samu lokaci mai tsawo wannan shi yasa take rigima wato take rikici ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wada'a jibrilu yadahu ala ma'rifatihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dai bada labari mala'ika jibrilu sai ya dora hannunsa akan ta a goshinta da mala'ika ya dora hannunsa akan ta sai ya ce mata amma tastahi yanzu baki jin kunya yanzu baki jin kunya abi muhammadin taf'alu haza yanzu annabi muhammad din ne kike masa gardama baki son ya hauki fama rakibaki ahadun akramu ala llahi minhu ina tabbatar miki babu wani mutum wanda yake da daraja a wajen Allah daga cikin waɗanda suka hauki wanda ya kai darajar annabi muhammad din nan don haka gwandama ki kwantar da hankalinki mala'ika jibrilu yana faɗin wannan magana farfadda arakan sai dabban nan al-buraq ta yarfadda zufa nan da nan ta natsu annabi muhammad ya hauta in ka duba tuhfatul ahwazi littafin sharhi na sunan at-tirmidhi mujallad na 8 shafi na 101 aka ce innal buraq inna mastas'aba alayhi li bu'di ahdihi bi rukubil anbiya'i qablahu abinda yasa ya dan yi rikici ga annabi Muhammad bai yadda ya haushi ba saboda an samu dadewa tsakanin annabin karshe da ya haushi da kuma wannan zamani da manzon Allah yake so ya haushi an samu dadewa domin annabin karshe wanda babu wani annabi a bayansa sai annabi Muhammad shine annabi Isa alaihi salam tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad an samu shekara 551 zuwa shekara 600 bisa sabanin riwayoyi na malaman tarihi ka duba tarihin al-Imam Tabari mujallad na farko shafi na 496 don haka shekarun suna da yawa tsakanin annabin da ya hauta na karshe da annabi Muhammad kuma dabba ce da annabawa ke hawa dabba ce da annabawan Allah suke hawa in za su yi tafiya wannan ya samu hadisai masu yawa don haka annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya taso Allah madaukaki ya bashi umarni yana zaune a Qudus Allah ya bashi umarnin ya zo Makka ya gina Ka'aba bi ma'ana ya kawo matarsa Hajar da danta annabi Isma'il lokacin da aka bashi wannan umarni ai ita wannan dabba ce aka tura masa hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ka duba akhbarun makka mujallad na farko shafi na 54 annabi ibrahim dabbar al-buraq ya hau daga qudus ya zo makka ya aje matarsa hajara kana iya cewa baiwarsa hajara da ɗansa annabi isma'il alaihi assalam sannan lokacin da annabi isma'il ya girma annabi ibrahim yakan kawo ziyara yana zuwa duba iyalinsa lokacin da annabi isma'il ya girma Allah ya umarci annabi ibrahim ya gina ka'aba a wannan lokaci ya sake hawan wannan dabba ya taho makka don haka ita ce dabban da annabawan Allah suke hawa in za su yi tafiya akwai hadisin da al-imam al-hakim ya inganta riwaya ta al-imam muslim kuma hadisin yana sahihu sunan at-tirmidhi hadisi na 3122 3132 annabi muhammad yace an kawo wannan dabban al-buraq ga mala'ika jibrilu sai na hau kan wannan dabba, nan da nan dabban nan ta ɗauke ni daga Makka zuwa Qudus. Manzon Allah ya ce lamman ta haina ila baitul maqdis, muna isowa masallacin Qudus sai muka tsaya na sauka daga kan wannan dabba. Qala jibrilu bi isba'ihi, mala'ika jibrilu ya dauki yatsarsa ya soki wannan dutsen da ke harabar masallacin Qudus, da yatsa ya huda dutsen. Fashadda bihi al-buraq, sai ya daura wannan dabban al-buraq a jikin wannan dutse. Ga dutsen yana gaban masallacin Qudus, a jikin wannan dutse aka daura dabban nan al-buraq, manzon Allah ya sauka. Akwai riwaya ta al-Imam Muslim hadisi na 162, hadisin Anas bin Malik, kuma al-Imam Tabarani ya rawaito riwaya ta Abu Umama al-Bahil, hadisi ne ya inganta. Annabi ya ce thumma dakhaltu al-masjida, bayan na daura wannan dabba sai na shiga masallacin Qudus, da shigana fa sallaitu fihi raka'atayn, sai na yi tahiyyatul masjidi. Ashe tahiyyatul masjidi yana da asali. Annabi ya ce ina shiga masallacin Qudus sai na yi raka'a guda biyu, na bilfilu raka'a guda biyu na gaisuwan masallaci. Bayan manzon Allah ya yi waɗannan na bilfilu, ka duba al-mu'jamul awsat hadisi na 3869, al-mustadrakul hakim hadisi na 4407, hadisin Aisha hadisin ya inganta yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 306, kamar yadda Albani ya inganta hadisin, haka nan Ibn Hajar al-Asqalani ya inganta shi a cikin Fathul Bari mujallal na 8 shafi na 392. Bayan manzon Allah ya yi tahiyyatul masjidi, thumma uqimatus salat, uqimatis salatu, sai lokacin sallah yayi. Fatadafa'u annabawan Allah kab, na tarar da su a masallacin Qudus. Sai rige-rige ake yi, wa zai mana limanci? Annabi dai yana tsaye waje guda. Hatta qaddamu Muhammadan, suka ce ai babu liman sai Annabi Muhammad. Manzon Allah ya wuce ya limanci annabawa, shi yasa ake kiransa imamul mursalin, shugaban manzannin Allah, saboda ya limanci annabawa baki dayansu. Annabi da kansa ya ce thumma urija bina ila sama'i, daga nan sai aka haura da mu saman bakwai na tafi ganawa da Allah madaukaki. To daga ina kenan? Shin daga kan wannan dutsen na waje ne annabi ya yi al-mi'raj zuwa saman bakwai, ko kuwa a cikin masallacin Qudus ne? Ba za ka taɓa samun hadisi ko ayar Qur'ani akan haka ba. Shi dai abinda manzon Allah ya faɗa, bayan mun gama sallah sai Allah madaukaki ya yi umarni aka haura da ni zuwa saman bakwai. Ba a ayyana mahallin al-mi'raj ba. To don haka wannan dutsen da ke farfajiyar masallacin Qudus, albarkan da ya samu shi da kasancewar mala'ika Jibrilu a jikinsa ne ya daura wannan dabba ta al-buraq, wacce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau kanta a lokacin Isra'i daga Makka zuwa masallacin Qudus. Amma cewar daga jikinta ne Annabi yayi al-mi'raj, wannan babu hujja, imma ta ayar al-Qur'ani ko ta hadisin Annabi Muhammad. Abin mamaki, malaman tafsiri da yawa sai suka ce wai Annabi ya fuskanci masallacin Qudus ne saboda wannan dutsen. Wannan dutsen da aka daure dabban nan al-buraq, hakika wannan magana tana da ban mamaki. Kuma malaman tafsirin nan suna da yawa, misali al-Imam at-Tabari a tafsirin sa mujallal na 2 shafi na 3, ka duba ad-Durrul Mansur littafin tafsirin al-Imam Suyuti mujallal na farko shafi na 343, al-Kashf wal Bayan littafin al-Imam Sa'labi mujallal na farko shafi na 259, li'anna Rasulullah kana yusalli bi Makkah ila al-Ka'ba thumma umira bi salati ila sakharati baitil maqdis ba'da al-Hijra. Subhanallah. Haka in ka duba al-Kashaf littafin tafsiri na al-Imam Zamakhshari mujallal na farko shafi na 100, da littafin tafsirin al-Imam al-Baydawi mujallal na farko shafi na 416, da littafin tafsiri na al-Imam an-Naysaburi mujallal na farko shafi na 355 kai hatta al-Imam ash-Shawkani yayi irin wannan magana a cikin Fathul Qadir mujallal na farko shafi na 234 maganar asali ta al-Imam at-Tabari ce yace inna an-nabiyya kana yastaqbilu sakharata baitil maqdisi wai lokacin da annabi ke Madina ya fuskanci wannan dutsen ne na masallacin Qudus yayi sallah wallahi babu hujja akan wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya daraja masallacin Qudus ne ba wannan dutsen ba dan haka malamai sun yi rubuce-rubuce saboda tabbatar da abin da ke gaskiya game da wuraren ibada dinnan masu daraja ka samu littafin da ake kira Shifa'ul Qulubi bi ibtali shubahin yahudi haulal qudusil maslubi da kuma wani littafi da ake kiransa Sakharatul Qudusi fi daw'il aqidatil islamiyya littafin Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad al-Judai wannan dutsen da yake farfajiyar masallacin Qudus tsawonsa ya kai kamar mita 18 fadinsa bai wuce mita 13 ba sannan dutse ne da karkashinsa akwai wani loto akwai wani kogo haka kogon ba zai wuce kamar mita 1.5 ba sai ya zamanto kamar wato dutsen bai gama kwanciya akan kasa ba har ma wasu na da awar cewa dutse ne da ke rataye tsakanin sama da kasa bai zauna kan kasa kawai ba kasancewar karkashinsa akwai loto hakika yana cikin duwatsun da suke farfajiyar masallacin Qudus to amma a yanzu shi wannan dutsen ba a fili yake ba akwai gini da aka yi a kansa an masa kubba shi ake kira Dome of the Rock wato kubba da take kan dutse an mata kubba an mata abin da ake ce ma dome da ma'ana an gina samanta wanda kubba din yana da tsawon kamar kafa 67 sannan an gina shi akan dirkaki kamar guda 4 yana da kofofi 4 ta ko ina zaka shiga cikin wannan dutsen waye wanda ya fara gina kubba akan wannan dutse hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yabar duniya bai taba yin magana dai akan wata daraja na wannan dutsen ba saboda haka manzon Allah bai taba yin umarni a girmama wannan dutsen ba ba a gina kan wannan dutse ba a zamanin annabi Muhammad ba a yi masa jinka ba bi ma'ana ba a gina masa kubba ba a zamanin sayyiduna Abubakar haka nan zamanin sayyiduna Umar zamanin sayyiduna Usman zamanin sayyiduna Ali sai a zamanin Abdullah Abdul Malik bin Marwan hijira na da shekaru 66 bayan rasuwar annabi Muhammad da shekara 51 ko kace 56 kai 55 annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da shekaru kamar 55 sannan Abdul Malik bin Marwan a lokacin yana shugaban musulmai a wannan shekara yayi umarni a gina wannan kubba akan wannan dutsen ka duba al-bidayatu wan nihaya littafin tarihi na Ibn Kathir mujallad na 9 shafi na 31 da tarikhuz zahabi tarikhul islam mujallad na 5 shafi na 53 tarikhul khalifa shafi na 263 zamanin Abdul Malik bin Marwan hijirana da shekara 66 yayi umarni a gina kubba akan wannan dutsen dutsen da ke farfajiyar masallacin Qudus aka gina wannan kubba ginin da yayi ya samu shekaru ana yin sa kuma ya kashe kudi wajen gina kubban nan ya sa masa ma'aikata kamar 300 bayan an gama gina shi waɗanda za su ringa hidimar wannan kubba da kuma masallacin Qudus ka'ida ce dama waɗannan mutum 300 da suke hidimar wannan guri idan mutum ya mutu ɗansa sai ya ci gaba da aikin da yake yi turaren da ake zubawa a masallacin Qudus da wannan kubba turare ne wanda ya fi kamshi a duniya malaman tarihi suka ce in ka ziyarci Qudus kai ibada ka fita ka koma garinku duk lungun da ka gilma mutanen unguwan sai sun ji kamshi. Haka ma ake gane ai wannan wanda ya tafi ziyartar Kudus ne ta dalilin kamshin da ake ji a jikin mutane idan sun dawo daga ziyarar masallacin Kudus. Ya kashe kuɗi wajen gina wannan kubba. Ibn Kasir ya ce lamma faraga minha, lokacin da Abdul Malik bin Marwan ya gama gina wannan kubban, lam yakul laha nadirun ala wajhil ardi bahjatan wa manbara, duk fadin duniya babu wani ginin da ya kai shi kyau, kuma babu wani ginin da aka kashe masa kuɗi kamar shi. To amma idan ka duba hoton da ake nunawa a yanzu na Dome of the Rock, wannan kubba da aka gina akan wannan dutsen, kubbar ba ainihin wanda Abdul Malik yayi bane, wannan King Hassan, King Hussein na Jordan ko marigayi shine ya gina. Amma hakika mutum na farko wanda ya yi gini akan wannan dutse shine Abdul Malik bin Marwan, don haka abin bashi da asali a sunnar manzon Allah. Me yasa ya gina wannan kubba? Me yasa ya yi hidima ga masallacin Kudus a wannan lokaci? Ibn Kasir a littafin Al-Bidayatu wa Nihaya ya kawo dalili, yace saboda an samu sabani a tsakanin musulmai a zamanin Abdul Malik bin Marwan, shugabanci ya kasu kashi biyu a duniya, shugabancin musulmai. Mutanen da suke yankin Hijaz sun zaɓi Abdullahi bin Zubair, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine yake halifantar su. Abdullahi bin Zubair shike kulawa da yankin da ya haɗe tsakanin Madina da Makka. Saboda haka in mutane sun tafi aikin haji, Abdullahi bin Zubair yakan yi huduba yana nuna musu kurakuran Abdul Malik bin Marwan yana cin sawun mulkin sa. Shi kuma Abdul Malik bin Marwan sai yana son ya hana mutane tafiya aikin haji da yawaita zuwa umara, sai yayi aiki da hadisin Annabi Muhammad. Ai masallatan guda uku ne masu daraja, bayan Ka'aba akwai masallacin Madina, bayan na Madina fa akwai masallacin Kudus. Shine fa sai ya raya masallacin Kudus, ya kuma kashe masa kuɗi, ya masa hidima da ba a taɓa yi ma wani masallaci ba a wannan lokaci. Don haka labari sai ya bi ko ina a duniya, mutane kuma sai ziyara. Ka san dan adam, wani ma ba dan ibada zai tafi Kudus ba, abinda zai kai shi shine kallon aikin da aka yi a wannan gurin, dan ya karkatar da hankalin mutane su koma ziyartar masallacin Kudus, su bar tafiya umara da aikin haji, kasancewar ga abinda Abdullahi bin Zubair yayi. Wa kana yad'u ila nafsihi wa kana fasihan famala ma'zamu ahli sham ilayhi, inji Ibn Kasir. Wa balaga dhalika inda Abdul Malik famana an-nas min al-hajj. Kasancewar Abdullahi bin Zubair mutun ne mai fasaha, yana shugabantar musulmai a yankin Al-Hijaz. To yana huduba yana nuna musu illolin Banu Umayya, mutanen da suke zuriyar Banu Umayya, musamman Abdul Malik bin Marwan, irin kurakuran da ya aikata. Ibn Kasir yace famana an-nas min al-hajj, don haka Abdul Malik sai ya hana mutane tafiya aikin haji. Yace daga yanzu, domin shi headquarters tana Damascus ne, Syria, kada wani ya tafi aikin haji. Fa dajju, mutane suka yi kururuwa suka ce baka isa ba, ka hana mu ibada. Shi da sai ya ce to ai ga wani masallaci wanda ya tabbata a sunna cewa masallaci ne mai daraja, ya masa hidima. Mutane sai suka koma ziyartar Kudus maimakon tafiya aikin haji da umara. Wannan shine dalilin gina wannan kubba. Amma abin takeici a wannan lokaci, da yawa mutane sukan makala hotunan masallacin wannan kubba da ake kiransa Dome of the Rock, suna ɗauka shi ne masallacin Kudus, alhali ba shi ne masallacin Kudus ba, wannan alƙibla ce ta Yahudawa, inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Don haka Yahudawa sai suka yi amfani da wannan jahilcin, yanzu suna tona rami ƙarƙashin masallacin Kudus, kokari suke su rusa masallacin Kudus din, saboda hankalin duniya ya karkata akan cewa Dome of the Rock shine asalin masallacin Kudus, kasancewar jama'a sun jahilci al'amarin. Kenan za su ci riba biyu, in sun rusa masallacin Kudus sun rusa wuri mai daraja a karantarwan Annabi Muhammad. Idan suka bar Dome of the Rock, dama can alƙiblar su ce. Sannan za su gina wani gini nasu da suke cewa wanda zai yi kama da asalin ginin Annabi Sulaiman, wannan shine kokarin da suke ta yi. To wannan dutse yana da kyau jama'a su bambanta al'amarinsa da masallacin Qudus. Idan za ka yi ziyara, to ka tabbata masallacin Qudus ka ziyarta, ba wannan dutsen ba. Dome of the Rock ba shi da alaka da wani babi na musulunci wanda ke nuna akwai ibada da ake na musamman. Na'am, hakika akwai abubuwa da dama da malamai suka faɗa. Sun ce na farko, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar musulmai su kai ziyara masallacin Qudus, kuma wannan dutse yana cikin farfajiyar masallacin Qudus. Kenan, in za ka tafi ziyara masallacin Qudus don ka tafi da nufin ka yi ibada a masallacin, ba da nufin zuwa wannan Dome of the Rock ɗin ba, ba ka saba sunnar Annabi Muhammad ba. Na biyu, ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a daren Al-Isra, lokacin da ya iso masallacin Qudus, mala'ika Jibrilu ya daure wannan dabba al-Buraq a jikin wannan dutse. To iyakan falala da aka tabbatar kenan a sunnar manzon Allah game da wannan dutsen. Amma shin dan mala'ika ya daure wannan dabban al-Buraq a jikin wannan dutse yana nuna cewa dutsen yana da daraja? Wannan ba hujja bace, illa iyaka an daure dabba a jikin dutse, wannan bai gwada cewa dutsen yana da wata alfarma. Na uku, idan aka ce al-Aqsa, ba masallacin Qudus ake nufi kadai ba. La yaqtasu bil masjid al-qa'im bin nahiyati al-qabliyya al-janubiyya. Da dama mutane sukan dauka wannan dutsen shine muhimmi wurin da ake kira al-Aqsa, al-hali kuskure ne. Al-Aqsa suna ne da ya game masallacin Qudus din da kuma farfajiyarsa da duwatsun da suke kewaye da shi, har wannan dutsen yana cikin su. Don haka in mutum ya tayi ziyara, ziyararsa yayi ta ne domin ibada a masallaci, kada ya tafi da nufin ziyartan wannan dutsen, domin akwai al'adu da dama waɗanda mutane suke akan wannan dutse, musamman abin ya dade ana yin sa tun zamanin Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Jama'a da dama in sun tafi suna dawafinsa, yadda kasan in mutum ya je maka yake dawafin Kaaba, mutane suna dawafin wannan gurin Dome of the Rock, dawafi sosai. Bayan sun gama dawafi su je a yi musu aski, kamar yadda kasan in ka tafi umara, in ka gama dawafin Kaaba ka yi sa'ayi sai ka tafi ka sauke umara, shine ka yi aski. To haka mutane saboda jahilci in sun tafi ziyaran Qudus suna dawafin wannan dutsen. Idan sun yi dawafinsa bayan sun gama, sannan kuma sai su je a yi musu aski, suna da awa cewa wai ana ganin sawun Annabi Muhammad akan dutsen. Wannan da'awa bata inganta a sunnar Annabi Muhammad ba, kuma babu hujja akan cewa Annabi ya hau kan wannan dutse ne kafin aka yi mi'raji da shi zuwa saman bakwai. Shi dai abinda manzon Allah ya faɗa shi ne, bayan ya gama sallah a cikin masallaci sai aka tafi da shi saman bakwai. Shin a cikin masallacin ne, a waje ne? Babu nassi da ya tabbata daga bakin Annabi Muhammad. Mutane suna da awa cewa wannan dutsen shine tsakiyar duniya, suna da awa cewa wannan dutsen yana da daraja daidai da al-Hajarul Aswad wanda ke jikin ɗakin Kaaba. Waɗannan wato aqidu ne na jahilci wanda ba su da asali daga sunnar manzon Allah. Don haka duk mutumin da zai ziyarci Qudus sai ya kiyaye. Kar ka yadda ka yi dawafin wannan dutse, kar ka yadda ka shafa jikin wannan dutse, kada ka yarda ka sumbaci wannan dutsen. Wannan abu ya keɓanta ne kawai ga ɗakin Kaaba. Kaaba ce kadai ake dawafinta. Al-Hajarul Aswad da yake jikin Kaaba da Rukunul Yamani su kadai ake taba jikinsu, hadisi ya tabbata daga bakin Annabi Muhammad. Sannan Al-Hajarul Aswad da yake jikin Kaaba shi kadai ake sumbata, banda shi babu wani dutse a duniya da aka ce ka sumbace shi. Yana da kyau jama'a su mai da hankali, ziyaran Qudus ibada ne, amma fa in ka ziyarta to tabbata ka kiyaye ibadan da ya kamata a yi a wurin nan. Akwai bambanci tsakanin Qudus da masallacin Kaaba da masallacin Annabi Muhammad. Masallacin Kaaba da masallacin Madina ana kiransu harami, masallacin Makka yana da hurumi, masallacin Madina yana da hurumi, amma masallacin Qudus ba shi da hurumi. Saboda haka ba a kiransa harami, laysa haraman. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin Al-Manarul Munif shafi na 87 yace lam yarid dalilun fil kitabi wala fis sunna li fadilati sakhra, babu wani hadisi da ya taho imma a ayar Al-Qur'ani, imma dalilin ya zo cikin Al-Qur'ani ko a sunnar Annabi Muhammad akan cewa wannan dutsen yana da wata falala. Babu. Kullu hadisin fi sakharati fa huwa kadhbun muftara, duk wani hadisi da ka karanta game da falalan wannan dutsen da ake kiransa Dome of the Rock, to ba shi da asali, bai inganta ba. Ibn al-Qayyim yace kiran ƙarya aka yi ma Annabi Muhammad. Akwai hadisai da dama waɗanda za ka ci karo da su suna maganan falalan wannan dutse. Kamar misali, akwai riwaya ta Ibn Maja hadisi na 3456, al-Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak mujallal na 4 shafi na 120, akwai kuma riwaya ta al-Imam al-Tirmizi hadisi na 877, akwai riwaya ta al-Imam al-Nasa'i hadisi na 2935, wai annabi ya ce as-sakhratu min al-janna, wannan dutsen yana cikin duwatsun aljanna. Ko ka samu an ce duk wani rafi na duniya to yana ɓuɓɓugowa ne daga wannan dutse, ko kuma ka samu hadisi an ce dutsen yana kan wani rafi ne na aljanna, ko ka samu hadisi an ce wannan dutsen a kansa ne za a tara mutane a ranar tashin kiyama, ilaihi ardul mahshar wal manshar, hadisin yana da rauni. A duba da'ifu sunan Ibn Majah hadisi na 298. Don haka duk wani hadisi da ke magana akan falalan wannan dutse bai inganta daga Annabi Muhammad ba. Don haka Dome of the Rock ba shi da ma'ana ga rayuwar musulunci. Yana da kyau jama'a su gane. Kai tambaya ina masallacin Qudus yake? Yahudawa suna da sharrin gaske. Sai da suka yi dabara da duk za su yi dabara. Shin sun hada baki ne da kafafen labarai na duniya? Koya abin yake sai Allah. Sai da aka wayi gari kusan sassan duniya, akasarin musulmai sun dauka Dome of the Rock shine asalin masallacin Qudus. Alhali kuma ba haka bane. Shi wannan Dome of the Rock din shine al-qiblan Yahud. Don haka mu maida hankali cewar ai malaman farko su suka gina, misali Abdul Malik bin Marwan, tsakaninsa da manzon Allah shekara 55 ne kada shi ya fara gina kubba akan wannan dutsen. Wannan yana gwada cewa dutsen yana da daraja. La lam yaf'al zalika sahaba wala tabi'un, annabi bai yi ba, sahabbansa ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, babu aya, babu hadisi ya za a yi wannan dutse ya samu daraja. Saboda haka don wani mutum daga cikin shugabannin musulmai na farko ya aikata wani aiki, aikinsa bai zama ibada, aikinsa bai zama hujja, sannan ba a taba samun wani sahabi ko wani tabi'i ya ziyarci masallacin Qudus ya tafi kan wannan dutse ya shafa shi saboda samun albarka ba. Ga Abdullahi bin Umar dan sayyiduna Umar radiyallahu anhuma, kana idza ata baital maqdis dakhala ilayhi wa salla fihi wa la yaqrubu as-sakhra. Abdullah ibn Umar in ya tafi ziyaran Qudus sai ya shiga masallaci, in ya shiga masallaci yayi nafi filinsa sai ya fita ya kama tahiyarsa, baya duba wannan dutsen bare ya taba shi. Don haka ka shafa wannan dutse alama ce ta kana koyi da addinin Yahudawa. Wa qad umirna an nukhalifahu, kuma an umarce mu musaba ma aqida ta Yahudu, musamman abin da ya danganci addinin su. Saboda haka ba daidai bane musulmi in ya kai ziyara masallacin Qudus ya tafi wannan gurin Dome of the Rock saboda girmama shi, ko dan shafa dutsen nan, ko dan yin wata addu'a. Domin da dama suna cewa, suna da aqida cewa idan mutum yayi addu'a akan wannan dutsen addu'arsa za a karba. Har ma malamai suna da awar cewa in mutum yayi rantsuwa a gurin to rantsuwarsa fa tana tabbata. Wannan ya kauce ma sunnar Annabi Muhammad. Ka duba majmu'u fatawa.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا من تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني يا قبات الشيوى لوكة عند النبي صلى الله عليه وسلم yayi hijira daga Makka ya koma Madina, ya mayar da Qudus ta zama ita ce alƙiblarsa tsawon shekara ɗaya da rabi. To shin wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwayi Yahudawa kenan saboda ya fuskanci alƙiblarsu? Domin Yahudawa suna fuskantar Qudus ne idan za su yi ibada, sai gashi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya koma Madina ya koma yana fuskantar Qudus. Ya samu watanni kamar 17. Babu shakka wannan baya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da Yahudu. Yana da kyau mu sani cewa Qudus ya kunshi abubuwa guda biyu. Ya kunshi masallacin Qudus, sannan kuma ya kunshi wani dutse wanda yake farfajiyar masallacin Qudus. Akwai ainihin masallacin da yake Qudus, sannan kuma akwai wani dutse wanda yake harabar masallacin Qudus. To wannan dutsen da yake harabar masallacin Qudus shine alƙiblar Yahud, ba masallacin Qudus din ba. Yana da kyau mu bambanta abubuwa guda biyu din nan. An ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Qudus ya yi ibada tsawon shekara ɗaya da rabi. Wannan baya nuna cewa manzon Allah ya yi koyi da Yahudawa, domin Qudus ya kunshi abubuwa guda biyu. Akwai masallacin Qudus, akwai kuma wani dutse wanda yake harabar masallacin Qudus. Wannan dutsen da yake harabar masallacin Qudus shine alƙiblar Yahud. Ka duba Al-Manarul Munif, littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, shafi na 87. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci masallacin Qudus ne tsawon wannan lokaci saboda wasu dalilai. Da farko, Qudus shine wurin da Annabi Ibrahim alaihi salam